Hunter.
Molly.
No wahala, sai gulu mar ba masala. Dan wahala, suke zukar wahala. Neman me yasa suke neman mu da fitina? Aran nan dan na irgadala, suka ce mini na jawo magana. Sai mun je sanan su je, muna ciki suna waje.
Rabbana atina fid dunya hasana wal akhirah.
Allah ka raba mu da in gulma.
Dan gulma.
Allah ka raba mu da ƴan wahala,
ƴan wahala.
Allah ka raba mu da ƴan kwalta kuma,
ƴan iska.
Allah ka hada mu da nasarori,
nasarori.
Me san alkhairi ya ce amin,
amin amin.
Ku ce amin,
eh mun ce amin.
Me san alkhairi ya ce amin,
amin amin.
Ku fice amin. Babalil ne da vibe now, sun binne mun dona, abinda suke gudu muka mun jona. Ana bi mu kamar gwamna, bi yadda ake kaga kuwa mun shana. Ciki muke suna waje, ai ba ku ga komai ba a duniya. Mu muke ce musu send me your Allah, ka raba mu da ɗan gulma,
ɗan gulma.
Allah ka raba mu da ɗan wahala,
ɗan wahala.
Allah ka raba mu da ɗan kwalta kuma,
ɗan iska.
Allah ka hada mu da nasarori,
nasarori.
Me san alkhairi ya ce amin,
amin amin.
Ku ce amin,
eh mun ce amin.
Me san alkhairi ya ce amin,
amin amin.
Ku fice amin,
eh mun ce amin.
Rabbana atina fid dunya hasana wal akhirah.
Records.